أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد إن شاء الله قراتمنا أن أرى نظام تشهد إن لم تكن wannan mai littafi na dandara ne ce zarha wallazati waqtar madaha karamin abidin sa'imun fi sayfi qawamin bilalin sajidin nasirin bil millati samaha'i abdin ja'idin zarha wal igzlani waqtar madaha sadarin majidin ja'idin karamin sariyin an shi'aril ari'aru zarha wallazati ya kai dan uwa zar karabuda hawan lazzati san jin dadin duniya ka cire jin dadin duniya cikin lamarin ka waxtar ka zadi madaha karmi yaban wannan sadauki jagora abidin mai tsananin ibada haka ce alqarm shine sadauki ko alqarm jagora ko alqarmu shugaba to zar ka rabu da hawan lazzati san jin dadin duniya waxtar ka zadi madaha karmi yaban wannan shugaba abidin wanda ya kasance ne ibada kabar neman jin dadin duniya kar ka zama ta inda kawai duniya ta dadi ko ta halin kaka sa'imin tisayfi shi wannan shugaban na da yake cewa ka zabi zaban sa mashine ma yake sallallahu alaihi wasallam sa'imi mai yawan azumi ne tisayfi a lokacin garjin rana shine lokacin bazara qawamin bilal mai yawan tsayawar dare ya sallah sajidin ko mai yawan sujada nasiri kuma mataimaki ne bil millati ga wannan addini as-samahai wanda yake mai sauki mai taimakon addini ne ke sa as-sadar tun fata yake nasir al-haqi bil haqi to nasiri mataimaki ne bil millati ga wannan addini as-samahai mai sauki abdin bawa ne na Allah ja'idin mai tsananin kyauta daga jada ne in aka ce jada yayi kyauta ismu fa'il yake ce ja'idu ja'idu jada alawa zani fa'ala naka ce ja'idu alawa zani fa'ilu kamar fataha ya bude sai a ce fatihu mai budewa alawa zani fa'ala fa'ilu kenan to jada yayi kyauta ja'idu mai kyauta nasirin mataimaki ne bil millati samha'i ga wannan addini mai sauki abdin bawa ne ja'idin mai tsananin kyauta zarha wal gizlani ka rabu da san algizlani kyawawan yan matan nan sune algizlan waxtar ka zabi madaha sadri yaban wannan jagora majidi wanda yake mai yawan kyauta majidi daga mai yawan kyauta ja'idin shine majidi majidi wanda yake mai girma yawa majada majada majidu yawa mai girma naka ce almajidu shi mai girma in an ce almajidu kuma mai girma zarhawar gizla ne ka rabu da san yan matan nan kyawawa waxtar madaha sadarin ka zabi yaban shugaban nan majidin wanda ya kasance mai girma ja'idin wanda ya kasance kuma ja'idin shi ne mai bayar da kyauta irin wannan wanda muka yi ne ja'idin mai bayar da kyauta jada ya shudu ya ce ja'idu karmi wanda yake sadauki jagora sariyin wanda yake mai girma sariyin wanda yake babba jagora an shi'aril ari'ar ar wanda ya kasance ya rabu da an shi'aril ari dukkan wata alama ta aibi an shi'ar al-ari daga dukkan alama ta wannan shi ma masu bugunmu na gida su cire da akan wannan allikar ba shi gari ba shi'ar shi'ar shine alama ko baji amma an ce shigar da yi ba a cire dan dake kan kaumi wannan a wani bugunmu na gida akwai da akai a cire dan ja'idin mai kyauta an shi'ar al-ar shi'ar ba yace ja'idin wanda yake mai kyauta karmin wanda yake sadauki sariyin wanda yake jagora ita kalma sariyu suna fadawa jagora shugaba sariyu mai kyauta shi ma ana ce masa sariyu kai masu kama masu kace kai duk wata siffa mai kyau in za a kamba mutum za a yi kiransa da sariyu, aka ce sari kalma ce ta girmamawa, ko a ce mai girma, ko a ce mai daraja, ko a ce mai kyauta, ko a ce mai jarumta, to duk wannan kalmar shi sariyu ta tara. Ar maiki sallallahu alaihi wasallam ya rabu an shi'aril ariz dukkan wata alama ta aibi ba ma aibin ba duk wata alama ma ta aibi maiki ya rabu da ita baya tare da ita saboda haka ina saki gyara ina saki magana a gyara ba shi gari ba a dace dace da sayyidun fi kulli amrin jumlatul ushaq shaq na'il lil ma'qum wal maktum lil da'ati taq sa'imun fi sayfi bin nikmati fil kuffari haq سيد في كل كذب سادة الآفاق فاق أيد في الدين بلواه إلى الفساق ساق سيد شمائك صلى الله عليه وسلم شوقباني في كل أمر أتكن دكا نونا الأمر شاق يا بيغن تردع جملة الأشاقي هو كتير جملة الأشاقي هيتظام فائل جملة الأشاقي dandazan masu soyayya shaq sun yi begen annabi na'ilul ma'qumi shi ma yake sallallahu alaihi wasallam shine na'ilul ma'qumi mai kyauta da raquma masu manyan manyan tozo sune al ma'qum saboda shi raqumin an ce al ibl raqumi to yana da nau'i daban-daban yana da nau'i daban-daban kamar yadda shanu akwai irin su bakwaloji akwai irin su wannan da sauransu to shi ma raqumin nau'i ne daban-daban to amma aka ce al-maqum shine raquma wanda suke masu manya-manyan tozo amma ishara ce ta cewa maiki sallallahu alaihi wasallam mai kyauta ne da raquma na'ilul ma'quma mai kyauta ne da raquma masu manya-manyan tozo wal makhthuma da kuma boyayyu al-makhthum shine abin da aka boye shi ake yimke shi to ana kiran kudi al-makhthum zinare da azurfa sune al-makhthum saboda su boye su ake duk wanda yake da kuɗi zai wahala ka je gidansa ka samu ya jera su akan kanta a boye su ake a sa su a cikin jaka jakar ma a sa su a ƙasa an sa su a kawun an kulle an sa su a ƙarƙashin ƙasa an binne to shi yasa ake cewa kuɗi al-maktum amma muna nufin al-maktum ababen boyewa amma dai yana nufin kuɗi maiki sallallahu alaihi wasallam mai kyauta ne da raquma wal maktuma da zinare da azurfa tak maiki sallallahu alaihi wasallam mai bege ne lidda'ati ga ayyukan da sa'imun fi sayfi bin nikmati fil kuffari faq sa'imun fi sayfi maiki mai yin azumi ne lokacin garjin rana haq mai saukarwa ne bin nikmati da azabobi fil kufri a cikin kafirai ana kafirai suna haduwa da azaba sayyidu shi shugaba ne fi kulli khatbin a cikin dukkanin wani al'amari mai girma al-khatbu shine al'amari mai girma wani al'amari zai taso mutum mai girma shi shugaba ne a cikin dukkanin wani babban al'amari mana koda masifa ce ta samu mutum maiki sallallahu alaihi wasallam shugaban sa ne ba zai kwaye mar baya ba ba kamar yanzu shugabanni in ka samu kuɗi sai kai ma ka zama gwamnati ba in ka samu kuɗi sai ta dauko sarautu ana baka wai kai ma ka zama dan fada ko ka samu kuɗi ya ita baka mukamai kai ne na gwamnati amma lokacin da wata masifa ta samu mutum ko ya zama talaka ko ya zama bashi da komai bashi da abin da zai ci to shi anan bai ma san ana shugabanci ba duk lokacin da mutum ya shiga halin kaka na kai ko bashi ya mar yawa to halin da zai shiga bai ma san akwai shugaba saboda ba ne taimakon sa amma in ya samu manya-manyan kuɗaɗe sai ga har gwamnati ma tana haɗa kai da shi to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sayyidi shugaba ne fi kulli khatbin a cikin dukkan wani babban al'amari ko da masifa ta same ka to ma'aiki shugaban ka ne kuma zai taimake ka faq ma'aiki ya fifici sadatul afaqi dukkanin shugabanni na duniya ayyidun fiddini balwahu ila alfusaqi saq ayyidun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin karfafawa ne fiddini a cikin addini karfafa ne a cikin addini balwahu masifunsa saq yana kora su ila alfusaqi zuwa ga fasikai mutum yi abin da ba daidai ba to za a hukunta shi to da mun kuma haka duniya take zama lafiya wanda ya rashin mutunci to a hukunta shi gargwadon laifinsa sai kasa ta zauna lafiya shine balwahu masifunsa saq yana kora su ila alfusaqi zuwa ga fasikai mana duk wanda ya rashin kirki to za a hukunta shi gargwadon laifinsa saboda wani ma ya kiyaye فاكر في دسته المكتار من جل الأنام فاصل بالحق في الظلمات والقسمات تام ذاقت الدنيا بجيش منه صوب الكفر رام فكر دين الله من جدواه في الأنعام أم وهو من جنس المعالي كثرة الإكرام رام فاكر مايكي صلى الله عليه وسلم فاكر من الفارين في دسته أشكن زوجان زمانسا من الفارين في دسته أشكن زوجان زمانسا أبدا لكن الدست shine kamar majalisa gurin zaman sa ne alfahari ne kasancewar yana zaune da talakawa mu kuma mutane da ba kowa ne ba in ka san wani babba sai ka rika alfahari to shi ma yake dake ya kura girma shi kuma yana alfahari ne da cewa talakawa ma suna karkashin sa zai zo ya zauna ga talakawa wanda ba kowa ba mutane a gari suna gansu ba matsayin kowa ba suna zaune tattare da shi to shi kuma wani abin alfahari yake to kaga anan alfahari anan ne bodi fakir fi dasti yana alfahari ne cikin zaman sa da talakawa ga talakawan da ba ba mutane ba su dauke su komai ba amma shi ya ja su a cika suna zaune tare da shi to abin alfahari ne shi a jama'aiki sallallahu alaihi wasallam a zo a ganshi da talakawa shine fakir fi dasti al-mukhtaru shine zababbe fa a wurin Allah min jullil anam daga dukkanin talakai duk halittun Allah to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaba fasilun bil haqqi shi mai ki shine mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya fasili mai rabewa ne bil haqqi da gaskiya tizzulmati a cikin duhun nan na zalunci tizzulmati a cikin duhai wal kusumati da kuma tashe tashen hankula tam wanda take cikakku a cikin duhu tizzulmati cikin duhai shine ko ya zama duhun kafirci ko ya zama duhun jahilci wal kusumati da rigingimu tam ma'aiki cikakke ne fasilin bil haqqi mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya daqatud dunya jayhin min sabr kufra daqatud dunya ta yi kunci bijayshin mirhu da rindina ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ram wacce take mai nufa ne ko mai nema ne sabr kufri zuwa ga kafirai duk duniya hayda ta ci tsoran rindinar ma'aiki su ne sahabbai shine daqatud dunya ta yi kunci bijayin min hudarin dinarsa ram wanda suke masu nema ne saubar kufuri zuwa ga kafirai fakaru dinillahi shi ma yake shine alfaharin addinin Allah man wanda jadawahu baiwarsa ta gane fil an'ami dukkanin talakai duk wanda yake duniya to annabi ya amfane shi har wanda yaje lahira ma wanda bai zo ba annabi ya amfane shi dan ba dan zuwa annabi ba da dan lahira za a haife shi shine fakaru dinillah shine alfarin addini man jadawa wanda kyautarsa ta zame shi al'ani dukkanin talakai duk wanda yake duniya annabi ya taimake shi yau ka zo duniya yau annabi ya taimake ka dan ba dan annabin ba dan alai za a haife ka ko a haife ka shake maka wuya wahwa min jinsil ma'ali wahwa shi ma yake sallallahu alaihi wasallam min jinsil ma'ali yana daga cikin jinsi na daukake daukake ram ma'aiki mai nema ne kasrat al-ikrami yawan kyautatawa talakai shi ma'aiki duk inda alkhairi yake da zai ce maki al'umma to wannan abu yake nema shine wahwa shi ma'aiki min jinsul ma'ali yana daga cikin jinsin daukakai daukake daukaka ram mai nema ne kasrat al-ikrami yawan kyautattuka da kyautatawa najali aba in kiramin sami'ina lil huda sabirina wa'izina amirina lin nada kami'ina badishina zajirina lil'ida nasaru rayatil huda sabbaqu gayatin nada adilin hindiyu bil ari alal gusham sham wannan baitocin wannan marbushi na littafin nan gaba ɗayan sa zai yabi iyaye ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda an aka yabi shi ne gida to sai a kalli iyayen da suka yi sanadin zuwan sa kuma ba za a manta da su ba alkhairin da suka yi wa duniya da lahira najalu aba'i shi ma'aiki da ne na aba'i iyaye kiramin masu girma shine annabi ibrahim millata ibrahima millata aba'i ibrahima hanifa najalu aba'i kirami najalu da ne aba'i na iyaye kiramin masu girma ko kuma kace abdullahi alaihi salam da aminatu alaiha salam shi da ne na masu girma sami'ina su wannan iyayen ma'aikin fa sami'ina masu bi ne lilhuda ga shari'a eh sani'i ne masu ji ne amma sani'i ne anan zai zanto da ma'anar bi sami'i ne masu bi ne lilhuda ga shari'a ba kamar wasu da wasu tambadaddu suke fada ba sabirina iyayen maiki sallallahu alaihi wasallam masu hakuri ne a cikin lamarin bin Allah da al'amarin duniya wa'izina ko masu wa'azi ne amirina ko masu umarni ne bin nadari kyautattuka a bawo a taimaki mutane masu umarni ne da ai kyauta kamiina kuma iyayen maiki sallallahu alaihi wasallam masu tumbikewa ne ga kafirci duk wata barna sai sun tumbike ta sun ga bayan ta badishina ko masu tsananin danka ne da ruko ga dukkan wanda ya kaucewa ai gaskiya zajirina ko masu tsawa ne lil ida ga makiya addinin musulunci nasaru rayatul huda sune masu taimakon nasaru sune taimakon rayatul huda tutocin nan na shari'a sune masu taimakon su sabbaku gayatin nada sabbaku sune masu yawan tserewa gayatin nada fage na kyauta su iyaye na maiki sallallahu alaihi wasallam sune masu taimako nasaru ayatul huda masu taimakon ayoyi na shari'a sabbaku gayatin nada kuma su suke tserewa kowa su suka riga kowa zuwa ga matakar kyauta ah karshen kyauta suka ba mu annabi adilu ya dawo kan maiki sallallahu alaihi wasallam adilu maiki sallallahu alaihi wasallam mai adalci ne hindiyu na kwabin nasa ne irar hindu al'ari wanda yake kwabadde wanda aka cire shi daga gidansa sham mai yankewa ne alal gushani akan azzalimai sune kafirai mai yanke kafirai ne wallahu ta'ala a'lam za mu kwana ana sai muka kuma yi salama ta shi insha Allah